America.
Ta ga sauti na gagar gasa
babban teku ga gari ya sa
jirgi mai jido ta gane
mai bala mole ba ka da wasa
zaki kai uba da wane
Abdullahi baba jaroma
mai almuri
baba jaroma saraki Allah dai ya kara taya ma Abdullahi baba jaroma
mai almuri ta kala biyar ka saraki ya Allah ya kara taya ma Abdullahi baba jaroma
mai almuri
ga gargasa
ta kala biyar ka saraki Allah dai ya kara taya ma Abdullahi baba jaroma
uban sauti na gai da bana sarki umuri ba da gudu ba
Abdullahi baba jaroma Abdullahi baba jaroma
ina san ruwa da gwagwa ban san mai hada su fada ba
sakala biyar ka saki
mai almuri baba jaroma rimi ba kure ka sai ba
Abdullahi baba jaroma
Allah ne ya kara taya ma Abdullahi baba jaroma
mai almuri
ga gargasa
sakala biyar ka saki Allah ne ya kara taya ma Abdullahi baba jaroma
saraki
Allah dai ya kara taya ma Abdullahi baba jaroma
ka zama kai nuwa aje ya da Allah ke da sata kogi
Abdullahi baba jaroma
kai mai kogi yaya zakai barki in ya gagar burgi
sakala biyar ka saraki
lissafi na kai da tunani ya fi gaban ahu